Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 21 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon AF na VOA Africa dake akan mita 102.5, sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da kuma Dalol, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Lahadi 11 ga watan Yuni shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
An sako babban dan margayi shugaba Gaddafin kasar Libya Saif al-Gaddafi bayan da aka shafe shekaru fiye da 5 ana tsare da shi. Zaratan sojojin Somalia sun ragargaza wani sansanin horaswa na kungiyar Al-Shabab a yankin Juba ta tsakiya. Iran ta tura manyan jiragen saman daukar kaya akalla guda 4 dauke da abinci yayin da za ta cigaba da tura kari zuwa Qatar.
Kanin labaran kenan aka ji. A jihar Adamawa Najeriya, hukumomi sun gargaɗi jama'a da a rika kula biyo bayan sake sabon salon hare-hare da 'yan Boko Haram ke yi.
To Allah mutane su sa hankali yanzu don sojoji kam da shugaban kasa sun yi nasu, kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su masu tsaya su sa hankali.
Ƙungiyar nan mai da'awar ceto Najeriya daga masu zarmiya ta Katban ta bankaɗo wata badaƙalar karkatar da maƙudan kuɗaɗe a hukumar ba da inshorar lafiya ta Najeriya, inda ta buƙaci.
Ƙungiyar ta Katban ta buƙaci a damƙe tsohon shugaban hukumar Femi Tolas da tsohon shugaban hukumar Femi Akinbade don badaƙalar da ta kai naira biliyan 2 da miliyan 100.
Haka kuma muna ɗauke da rahoto kan cece kucen da ake game da kiran da ƙungiyar haɗakar ƙungiyoyin arewa suka yi kan 'yan ƙabilar Ibo wanda suka ce ba a fahimce su ba ne. Za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo, sai kuma nasihar malamai kan Ramadan, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An sako babban dan margayi shugaba Muammar Gaddafi na kasar Libya, kuma wanda aka zarce zai gaji mahaifinsa a mulki Saif al-Islam Gaddafi bayan da aka shafe shekaru fiye da 5 ana tsare da shi, a cewar waɗanda suka tsare shi. Wata sanarwar da bataliyar Abubakar al-Saddiq wadda ta rike Saif al-Islam ta bada ta ce an sake shi shekaran jiya Juma'a, to amma bata bayar da ƙarin haske kan inda yake ba. Wasu jami'an bataliyar da kamfanin dallancin labaran Associated Press sai tun tuba a cibiyarsu a garin Zintan da ke kudu da Tripoli sun gaskata rahoton sake shi, to amma sun ƙi su bayyana inda yake saboda abin da suka bayyana a zaman damuwa kan tsaron lafiyarsa. Suka ce an sake shi ne ƙarƙashin wata ahuwar da Majalisar Dokokin Libya mai cibiya a gabashin ƙasar ta bayar kwanakin baya. Majalisar Dokokin da ke birnin Tobruk tana biyayya ga ɗaya daga cikin gwamnatoci guda 3 da ake da su a ƙasar Libya yanzu haka. Shaida ta irin wargajewar al'amura da Libya ta samu kanta ciki tun bayan da aka hambare Gaddafi aka kashe shi. Mayakan bataliyar sun kama ɗan na Gaddafi a shekarar 2011, shekarar da aka hambara da mahaifinsa daga kan mulki aka kuma kashe shi. Zaratan sojojin Somalia sun ragargaza wani sansanin horaswa na kungiyar Al-Shabab a yankin Juba ta tsakiya. Shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya faɗa cikin wata sanarwa yau Lahadi cewar ya ba da izini ga zaratan sojoji tare da taimakon sojojin ƙasashen waje da suka wannan farmaki a kan sansanin na horaswa na Al-Shabab da ke kusa da garin Sako a yankin Juba ta tsakiya. Ya ce farmakin ya lalata wata muhimmiyar cibiyar shugabanci da samar da kayan aiki, zai kuma nakasa kuzari da iyawar abokan gaba wajen kulla kai sabbin hare-hare a cikin Somalia. Farmajo ya ce Somalia ta jima tana shan wuya a hannun Al-Shabab da ya ce tana samun goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci na duniya. Bai bayyana ko akwai wani babban komanda na Al-Shabab cikin wannan sansani lokacin da aka kai masa hari ba. Garin Sako yana tsakiyar yankin Juba ta tsakiya da ke hannun Al-Shabab. Wannan ya sa zai yi wuya a ce akwai sojoji na ƙasa a farmakin sai dai ko ta sama. Haka kuma wannan yana nuna alamu akwai hannun wata ƙasa abokiyar Somalia a wajen kai harin. A cikin 'yan shekarun nan jiragen drone na Amurka sun auna suka kai harhar kan manyan kwamandojin Al-Shabab, cikinsu har da tsohon shugaban ƙungiyar Ahmed Abdi Godani, wanda aka kashe a ranar 1 ga watan Satumba shekara ta 2014. Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Iran ta tura manyan jiragen sama daukan kaya kalla guda hudu dauke da abinci yayin da za ta cigaba da tura kari zuwa Qatar bayan da manyan masu samarwa da kasar kayayyaki suka tsinke hulɗa da wannan kasa wadda ta dogara kacho kam kan kaya daga kasashen waje. Ita ma Turkiya ta ce za ta samarwa da Qatar abinci bayan da fargabar karancin abincin ta bazu a bayan da Saudiya ta toshe hanya kwaya ɗaya tak da ke iya zuwa kasar ta doron kasa kuma ta inda take shigar da akasarin kayan abincinta. A wani gefen sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi magana ta wayar hoda ta kurin aikinsa na Turkiya game da rikicin da ake tsakanin daular Qatar da makwabtan nata Larabawa a yankin tekun Farisa. A makon da ya shige Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa da Baharin da kuma Masar suka tsinke hulɗa da Qatar suna masu zarginta da laifin goyon bayan 'yan ta'adda da kuma ƙasar Iran, zargin da Qatar ɗin ta ce baya da wani tushe. Shi ma shugaba Donald Trump na Amurka ya soki Qatar da kakkausa harshe. Wannan magana ta waya da Tillerson ya buƙaci a yi cikin daren jiya Asabar tana zuwa bayan da ya yi kira ga Saudiya da sauran ƙasashen yankin tekun Farisa a ranar Juma'a da kada su yi wani abin da zai ƙara tsananin wannan lamari, su kuma janye matakan killace ƙasar da suka yi suna hana shiga ko fitar kaya. Yana mai cewa hakan yana janyo matsalolin jinƙai tare da shafar yakin da Amurka take jagoranci da 'yan ƙungiyar Daesh. Har yanzu Prime Minister Britannia ya jam'iyyar Conservative ta masu ra'ayin riƙau tana ƙoƙarin cimma yarjejeniyar da za ta ba ta goyon bayan da take buƙata domin kafa gwamnati tare da jam'iyyar Democratic Unionist ta yankin Ireland ta Arewa. Wata sanarwa da aka samu yau Lahadi daga ofishin Theresa May ta ce bisa dukkan alamu cikin wannan sabon sati da aka shiga za a kammala wannan yarjejeniya ta goyon baya. Irin wannan yarjejeniyar goyon baya ba ta da ƙarfi kamar cikakkiyar yarjejeniya ta kafa gwamnatin haɗin kai ko ƙawance tsakanin waɗannan jam'iyyu. Abinda kawai take nufi shine jam'iyyar DUP za ta goyi bayan gwamnati a duk wani batu na kasafin kuɗi ko kuma idan an zo jefa ƙura amincewa ko ƙin amincewa da gwamnati. To amma duk sauran batutuwan jam'iyyar DUP tana iya rungumar matsayin da ya saba mana 'yan Conservative. Wata sanarwa da jam'iyyar DUP ɗin ta baya ta ce zuwa yanzu dai tattauna tasu tana yin tasiri. May tana buƙatar goyon bayan wakilai aƙalla 326 a majalisar dokoki domin ta kafa gwamnati. 'Yan Conservative sun samu kujeru 318 a zaben da aka yi yayin da DUP ta lashe kujeru guda 10.
Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Hukumomi a jihar Adamawa sun gargaɗi jama'a game da sabon salon kai hare-hare da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke yi domin kare rayukan al'umma a duk inda suke. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani.
Da yake ma nuna takaicinsa bisa tashin bom da ya auku da wasu ƙananan yara a fadamar Rake da ke cikin ƙaramar hukumar Hong, gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya gargaɗi jama'a ne da ake sa ido. Gwamnan wanda ya ce gwamnatin jihar ta dauki nauyin waɗanda suka jikkata tare da jajantawa iyayen yaran da suka rasu, ya ce wannan wani sabon salo ne da 'yan ta'adda suka bullo da shi domin cutar da jama'a.
A sa yara ƙanƙanana ne guda biyu aka sa musu wa'innan bom, wanda na tabbata ba su san ma meye bom ne a jiki ba. Already mun riga mun yi shirye-shirye yadda za a taimaka wa waɗanda suka ji ciwo suna asibiti yanzu. Mun gwamnati mun kira jama'a cewa don Allah mutane su sa hankali yanzu, don sojoji kam da shugaban ƙasa sun yi nasu, kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su ma su tsaya su sa hankali. Kuma gwamnati muna ƙoƙari mu media da sauransu ga mutane a tsaya a lura da yawancin baƙin da suke shiga gari.
Ita ma dai hukumar ba da agaji gaggawa ta Najeriya ne ma wanda ko ta nuna kaduwar ta ma da wannan lamari, ta ce yanzu haka bayanai na nuna cewa mayakan na Boko Haram sun sauya salon hare-hare da suke kaiwa, wanda don haka ta gargaɗi jama'a da kula. Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da jihohin Adamawa da Taraba ya bayyana wuraren da ya kamata ake sa idon.
Idan aka suka fito da wani zalo aka toshe wannan kofa suke kokari fito da wani kofa. In ka lura cikin 'yan kwanakin nan ana duba inda mutane suke natsuwa ne sai su tanadi abin da za su kai wurin wuraren, misali masallatai inda wurin hankalin kowa yana wurin ibada, ko wuraren tafsiri, ko inda za a yi buɗe baki, hankalin mutane kowa ya koma ga yadda zai ci abinci. Yawanci irin waɗannan wurare suke targeting, sai ka samu kuma Allah yana taimakowa, yana bada taimakon shi, kaga jami'an tsaro sun kasa bukatu, manufarsu. So waɗannan abubuwa da suke faruwa abu ne wanda za mu ja hankalin mutane a wannan lokaci da su lura da duk inda suke. Lura shi ne maganin wannan abun. Babu abinda, babu wani abinda za a iya ganowa kai tsaye cewa wannan ɗan ta'adda ne, sai dai in an zauna an natsu, in a masallaci ne a samu wasu wanda suke lura da hanyoyi, in a wurin tafsiri ne a sa jami'an tsaro ko 'yan agaji su zauna sosai cikin shiri su lura da miyagun masu shigowa, ko kuma in a wurin buɗe baki ne mutane su sa ido, wasu suna cin abincin, wasu kuma suna ƙoƙarin ba da tsaro wa kansu, saboda jami'an tsaro ba za su iya yin komi ba sai da taimakon mutane da ke unguwanni da mutane da inda suke ake hulɗa na yau da kullum.
A makonnin baya jama'a sun tashi tsaye wajen tsaron masallatai, majami'u, kasuwanni da ma wasu wuraren hada-hada jama'a. To sai dai yanzu fa da alamu ma an soma sakaci.
Kowe tashi tsaye. Yanzu ake haske ya zo gaban goshi, bai kamata mu dinga zama wai muna jira mutane nan suna mana karambani ba. Kamata kowe fito mu dauke nauyin muna gadin church da su masallacin nan, inda akwai jama'a da mun ga yanzu a wurin ne suke kokari suna kawama mutane damuwa da yawa, sai aje ana cikin masallaci kaje an jefa bomb. Ana cikin church ka ji an jefa bomb, bai kamata haka ba.
A baya dai an dauki matakai kwarai da gaske, to ganin cewar an kwana biyu ba sake samun wannan hatsarin ta da bomb din nan ba, sai kuma jama'a suka sake ciki. To ina ganin lalle lokacin suke ciki bai yi ba.
Wato matsalar mu na Najeriya shine muna da saurin mantuwa, duka an dan fara abu an yi kwana 1 2 3 4 sai ga shikenan an sha'afa an saki ciki. Mu daina irin wannan abu. Mun dau abu mu rike shi kawai, mu miƙe, mu yi ta tafiya, mu yi ta tafiya. Bara nan fashi
ga wanzu rikicin Boko Haram da aka shafe da shekaru 7 ana fama da shi ya falagume dubban rayuka, ba ma ga wanda aka tilasta wa yin gudun hijira, ko da yake zuwa yanzu lamura sun fara komawa daidai a wasu wuraren. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gai da Ibrahim. Ƙungiyar da'awar ceto Najeriya daga masu zarmiya ta Katban ta buƙaci a damike tsohon shugaban hukumar bada inshorar lafiya ta Najeriya, biyo bayan mankaɗo wata badaƙalar karkatar da biliyoyin naira a hukumar. Daga Abuja ga Nasiru Adamu ya haikaya.
The sum of 1.9.3 billion.
Haka nan zaka ji an fitar da biliyoyin naira ta barauniyar hanya da kan tasirin lamuran Najeriya, saboda yadda cin hanci da rashawa ya tsananta ma'aikatan gwamnatin Najeriya. Shugaban kungiyar da ke dawar ceto Najeriya daga masu zarmiya Katban, Koko Bring Back Najeriya, Ibrahim Garbawala ke yi wa manema labaru bayani kan zargin karkatar da biliyoyin naira a hukumar bada inshorar lafiya ta Najeriya, wato NIHS, National Health Insurance Scheme. Wala ya rubuta babban sakataren hukumar na yanzu Farfesa Usman Yusuf na cewa badakalar da aka tafka hukumar ta fi na tallafin man fetur muni.
We demand immediate arrest of the former executive secretary of the National Health Insurance Scheme, Dr. Femi Thomas, for unilateral.
Kungiyar ta Katban ta buƙaci a damke tsohon shugaban hukumar Femi Tolas da tsohon shugaban hukumar Femi Akinbade don badakalar da ta kai naira biliyan 2 da miliyan 100. Ga abin da IG Wala ke cewa.
Kuɗaɗe ne na karo-karo ma'aikatan gwamnati suke badawa, ake hada wannan biliyoyi, amma ba a iya samun kwalliya ta biya kudin sabulu da su. Biliyoyin sace su ake.
Lokacin da kake karanta jawabi a turance, ka kira sunan wasu ma da ba a ma'aikatar suke ba, wasu manyan 'yan siyasa.
Kwarai.
Ko za ka tuno mana sunansu da rawar da suka taka?
Sai ka ga suna kololuwa lokacin da suke office, duk ba bukata da ba a biya ba. Cin su da shan su da lafiyar su da tafiye-tafiyen su da hutun su duk gwamnati ta dauki nauyin. Abun mamaki su ne ke da kamfanoni HMOs a turance, wato kamfani da suke kula da gudanar da ita wannan tsari-tsarin. Amma abun takeici kudaden da ke shiga wurin su sun hana. Misali zan baka, a cikin nan takardu sun nuna cewa irin su tsohon shugaban majalisar dattawa Senator David Mark yana da kamfani a cikin wannan. Pius Ayin Pius, wanda ya sakataren gwamnati a baya, yana da kamfani da suke da hannu a cikin wannan badakalar da muke magana akai. Dan menene?
Musa Hussaini ɗaya ne daga jami'an Katban da ke cikin jami'an da suka gudanar da wannan binciken.
Kana aikin gwamnati ko kana aiki a ma'aikatu masu zaman kansu, akwai wa'innan kudaden da ake cire maka a kowane ƙarshe. karshen wata. Kai rashin lafiya ba kai rashin lafiya ba kudaden nan ba dawo maka da su za a yi ba. Mutanen nan kuma sun debi kudin nan sun yi hidimomin gaban su a lokaci ɗaya sai ka ji an ce biliyan 10 ta kuta, biliyan kaza ta kuta, ba su babu alamun su.
Babban sakataren hukumar Professor Usman Yusuf ya tabbatar da zargin akwai badakala da ake tafkawa hukumar ta inshorar lafiya.
Gaskiya na yarda da kai, ban zo aikin nan ba dan yana da saukin yi. Ni ina son a nuna mani cewa kai shekara ɗaya me kai. Rashawa da cin hanci tana cikin NHIS kamar yadda take a ƙasar nan duka. Shi yasa shugaban ƙasa ya ba mu wannan yace mu taimaka mishi yadda yake yakata a sama, mu ma mu yake ta duk inda aka samu. Shi yasa ma'aikata na zan sa su a asibitota. In kai baka lafiya kaje asibiti, aka nemi a yi maka ba daidai ba, kaje wurin ma'aikacin mu wanda ke asibiti, ka ce mashi ga kaza ga kaza ga kaza, shi da kanshi zai tashi ya maka yaki.
Majalisar Dattawan Najeriya dai na binciken wannan zargin badakalar, inda wata majiya ma ta sheda mai ita ma hukumar yaki da almundana ta Najeriya EFCC za ta fara bincika lamarin. Nasira da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
A gaida Nasiru, yayin da Najeriya ake ci gaba da cece-kuce game da kiran da kungiyoyin matasan Arewa suka yi na baiwa 'yan kabilar Ibo wa'adin tashi su bar yankin Arewa cikin watanni uku, matasan sun ce ba fahimce su ba ne. Madina Dauda na da ƙarin bayani.
Daya cikin shugabannin kungiyoyin matasan Arewa da suka baiwa 'yan kabilar Ibo wa'adin nasu kwashin nasu inasu su bar Arewa ya ce ba a fahimci abin da suke nufi a wannan daftari da suka sa wa hannu a Kaduna ba. Shugaban kungiyar Arewa Citizens Action for Change ko kuma kungiyar rajin kawo canji a Arewa, Sharif Ashir, ya yi min karin haske akan batun.
Ba a inda muka ce ai tashin hankali, ba mu kira tashin hankali a ko ina ba. Mu dai matsayinmu muka faɗa, kuma muna da ƴancin mu faɗi matsayinmu a ƙasar nan. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da ta samar da hanyar da za a je ai wato taron Ibo ai musu referendum tare da gaddama. Akwai doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta amince da mutane in suka ce suna neman ƴancin kansu a basu.
A yayin da yake mayar da martani akan al'amarin, wani basaraken Ibo mazaunin Abuja, Eze Maxwell Kanu, ya ce shi ma yana goyon bayan ayi ƙuri'ar raba gaddama.
We must have to campaign for it. We have to work hard for it. But at the back of our mind, we need referendum to understand these people. What do you need? You can't rule people with force.
Eze Maxwell Kanu ya ce dole ne mu bi buƙatun namu da laluma. Mu yi aiki tukuru na neman haɗin kai a daidai lokacin da muke begen ayi ƙuri'ar raba gaddaman, ta haka ne za mu san buƙatun juna. Ba a mulki dole sai da laluma. Shi ma ɗaya cikin waɗanda suka taɓa tsayawa takarar shugabancin ƙasar Najeriya a shekara 2011, Sani Aminu Dutsen ma ya tofa albarkacin bakinsa inda yake cewa
a wannan ra'ayina shi ne ina goyon bayan su, ina kuma goyon bayan masu neman biya faran da su, waɗannan ina goyon bayansu gaba ɗaya 100%. Kuma ni ina ganin abinda su zuwa ɗannan ɓan Arewa suke neman su yi, taimako ne suke neman su yi masu ma masu neman biya fara ɗin. Cewar suna son biya fara, mun zo mu taimaka muku mu agaza muku ku samu biya fara. A wannan ina ganin shi ne abin mai sauƙi.
Har ila yau akan wannan batu dai, wani matashi ɗan ƙabilar Ibo shi ma da ke zaune a birnin tarayya Abuja, Igwe Martins Nnamdi, ya yi bayani.
We will continue to consolidate on our sensitization just like we have started. You saw the delegation that we came here with, Nollywood actors.
Igwe Martins ya ce za mu ci gaba da wayar da kawunan matasan ƙasar nan baki ɗaya. Ai kin ga waɗanda na kawo wurinku, akwai masu yin fina-finai da kuma wasannin kwaikwayo. Akwai mu da hanyoyin daƙile rashin fahimta ta wasannin kwaikwayon da nazarce-nazarcen rayuwa da yadda za mu rungumi juna domin mu samu zaman lafiya a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina, shi kuma wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan ƙabilar Ibo da Hausawa da ke jihohin Anambra, Abia da kuma jihar Ebonyi. Ga abin da suke cewa.
Mun bu Cyril Okeke. O durakwa mma o, but a mara kwa ife anyị ga-eme.
Wani yana cewa ne a cikin harshen Ibo, abin da ke faruwa a yanzu ya isa haka, ya kamata al'ummar Ibo su daina kiran biya fara domin samun zaman lafiya. Gaskiya mu ba ma son 'yan Arewa su bar yankinmu, haka kuma ba ma son 'yan uwana 'yan ƙabilar ta Ibo su bar yankin arewacin Najeriya.
Ibo come
back to your home in your house or go back to your home. What we need for Biafra.
Wannan yana cewa ne ina goyon baya ga duk dan kabilar ta Ibo da ke zazzaune a arewacin Najeriya su dawo gida a yankin mu na kabilar Ibo, yayin da ƴan arewa su kuma da suke gudanar da harkokin su a nan kudancin Najeriya su ma su koma yankin su na arewacin kasar, domin muna goyon bayan kasar Biafra su ma al'ummar Hausawa da ke zazzaune a yankin na kabilar ta Ibo sun bayyana ra'ayoyin su dangane da wannan lamarin.
Ni Alhaji Musa Sa'idu, Hausa must go. Ina ta faɗa, wai dole mu bar gari, dole mu bar gari. To kaga wannan abu shi tsorata mutane, irin wulakancin da Inyamurai suke mana. Ya kamata Ibo su san mu yan arewa mutane ne, su matasan arewa. Ni ina ganin ma sun yi hakuri.
Zan shehu fanda, mazaunin fata. To muna cikin fargaba hakika, dare da rana.
To ko yaya kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya ke kallon wannan dambarwa?
Alhamdulillah, sunana Comrade Muhammad Muktar Bala. Ina wakilin kungiyar kare haƙƙin bil'adama na South East. Idan ka duba shafi na 39 zuwa shafi na 40 digiri kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa yancin daman faɗin albarkacin baki shi. Ma'ana mutum zai fafutukan kare yankinsa. Kamar su ƴan Biafra kaga ai kungiya ce ta fafutukan yankin Biafra, su kuma wannan kungiya ce ta ƴan arewa zalla. To ka ga kowa zai kare muradin kansa ne. To ƴan Biafra suna faɗa ne akan Biafra land, amma sai dai su sabanin da aka samu shi ne suna samun goyon bayan manyansu da sarakunansu sabanin su ƴan arewacin Najeriya.
Wannan yanayin dai na nuna cewa yadda wasu dattawa arewacin Najeriya suka tashi tsaye wajen shawo kan wannan lamarin ta yi cewa za a kama ƴan waɗannan kungiyoyi na arewacin Najeriya. Alƙalumma dai sun nuna cewa su ƴan kabilar ta Ibo ba su ɗauki wannan ikirari da wasa ba. Daga bisani dai sun yi kira ga jami'an tsaro da su ɗauki matakin da ya dace. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:22 na safe. Ga shirin mu na gaba.
The context and the president's words are what led me to that conclusion.
Yanayin da yi magana da kuma irin kalaman shugaban su ne suka sa na gane cewa kamar yadda na faɗa a rubutaccen bayanin da na fitar.
The president never in form or substance
directly bai taɓa nunawa ta kowace irin hanya cewa Mr. Comey ya daina binciken kowa ba.
Jama'a, barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu dubi ne kan bahasin da tsohon daraktan hukumar bincike manyan laifuka ta FBI James Comey ya gabatar a gaban wani kwamitin majalisar dattawa domin bincike kan zargin da ake na cewa shugaban Amurka Donald Trump ya nemi shi Comey da ya yi watsi da bincike zargin katsalandan ɗin da aka ce Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara. Sunana Mahmud Lalo. Tsohon daraktan hukumar bincike manyan laifuka ta FBI da shugaba Donald Trump ya kora daga aiki, wato James Comey, ya ce shugaban ya nemi ya mai mubaya'a ko kuma ya miƙa wuya, inda ya nemi ya yi watsi da binciken da ake akan katsalandan ɗin da Rasha ta yi, takamaimai dangane da binciken tsohon mai baiwa shugaban shawara kan harkar tsaro, wato Michael Flynn. Comey ya bayyana ne a ranar Alhamis ɗin da ta gabata a gaban wani kwamitin majalisar dattawan ƙasar. Wannan kuma shi ne karo na farko da tsohon daraktan hukumar ta FBI ya fito bayyana jama'a ya yi magana kan batun binciken Rashan. Comey ya fara jawabinsa ne da share fage kan yadda aka sallame shi a aiki, inda ya ce ba ba shi kwararan hujjoji ba.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI.
Gwamnatin ta yi zaɓin ta ɓata min suna da kuma hukumar ta FBI, inda suka ce hukumar tana cikin halin ƙaƙanikayi kuma ba ta samun jagoranci na gari, sannan ma'aikatanta sun yanke ƙauna ga shugaban hukumar. Waɗannan duk zallar ƙarya ce. Amma kuma ina mai baiwa ma'aikatan hukumar ta FBI haƙuri saboda jin wannan ƙarya, sannan ina mai baiwa Amurkawa haƙuri da su ma suka ji hakan.
Yayin da yake amsa tambayoyi, Comey ya ce a ranar 14 ga watan Fabrairu shugaba Trump ya nemi da ya yi watsi da binciken da ake yi wa Flynn. Shi dai Flynn an sallame shi ne a ƴan watannin da suka gabata saboda ya yi wa mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ƙarya kan wata ganawa da suka yi da jakadar Rasha a nan Washington. Tsohon shugaban na FBI ya ce shugaba Trump bai bashi umarnin cewa da ya dakatar da bincike da yake yi wa Flynn ba, amma ya ce kalamansa sun yi daidai da kalaman ba da umarnin ya yi hakan.
The context and the president's words are what led me to that conclusion.
Yanayin da ya yi magana da kuma irin kalaman shugaban su ne suka sa na gane cewa kamar yadda na faɗa a rubutaccen bayanin da na fitar ko da yake ta iya yiwuwa ban yi daidai ba sai dai a lokacin takaddaman ne akan yayiwa mataimakin shugaban ƙasa ƙarya kan irin zantutukan da suka tattauna da jakadar Rasha kan ko ya faɗi gaskiya hakan kuma ya faru ne kwana guda gabanin hakan
connected to Flynn's account of his conversations with the Russians.
Ko me ya kara da cewa yayi mamaki mutuka a lokacin da Trump ya nuna cewa yayi watsi da binciken Flynn ta yadda har ya kasa fada mai cewa hakan bai daidai ba. Dangane da batun ainihin katsalandan din da ake zargin Rasha da yi, ko me ya ce kuma mun tattara bayanan sirrin Amurka duk sun yi amanna cewa lalle Rasha ta saka hannu a zaben Amurka na 2016. Tsohon shugaban hukumar ta FBI ya kuma ce babu haufi, shi ma yayi amanna cewa an kore shi ne saboda yadda yake binciken shishigin da Rashan ta yi, lamarin da ya ce ya bukanta hukumomin fadar White House rai. Sai dai tuni fadar ta White House ta mai da martani kan kalaman da Comey ya yi. Mark Kasowitz shi ne lauyan shugaba Trump.
The president never, in form or substance,
shugaba Trump bai taɓa nunawa ta kowace irin hanya cewa Mr. Comey ya daina binciken kowa ba, kamar yadda Comey ya faɗa. Sannan shugaban bai taɓa nuna wa Mr. Comey cewa ya daina bincikar kamar yadda ya faɗa.
Including the president never suggested that Mr. Comey, quote, let Flynn go, close quote. The president also never told Mr. Comey.
Sannan shugaba Trump bai taɓa faɗa wa Mr. Comey cewa yana so a yi mai biyayya ko miƙa wuya kamar yadda ya faɗa ba. Bai ambaci hakan ba ta kowace irin siga.
The president is entitled to expect loyalty from those who are serving the administration.
To shi da kansa Trump dai a baya ya sha yin watsi da zargin cewa Rasha ta sa hannu a zaben Amurkan. Inda ya rika kwatanta lamarin a matsayin bita da kullun siyasa da kuma mafaka da 'yan Democrat suka kirkiro domin kunyar kaye da suka sha a zaben. Bayyanar da tsohon shugaban hukumar ta FBI Comey ya yi a gaban kwamitin 'yan majalisar na ɗaya daga cikin sauraron bahasi mafi girma da aka gani cikin shekarun da suka gabata a nan Amurka. Yanzu haka dai kuma wannan lamari shi ne ya karaɗe ɗaukacin Amurka abin da ya kama daga kafofin yaɗa labarai zuwa inda mutane ke taruwa. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gai da Mahmud, yanzu kuma ga nasihar malamai na Ramadan.
Ai da goma na farko, da goma na biyu, da goma na ƙarshe, duk kada mai azumi musulmi ya wasa da su. Domin ai sau ɗaya ne Ramadan ɗin a shekara. Saboda haka yayi kokari ya daure, ya ga ya wahala kansa. Don manzon Allah ya ce duk wanda Ramadan ya tsaya sai ya ta bacci bai tashi yayi ibada ba, Allah ya nesantar da shi gaban rahama. Saboda haka yi kokari ka wahala kanka cikin wannan wata wurin yin ibada, ka daure wa ainihin wato rowarka, ka dauki dukiyar da Allah ya baka, ka ci gaba da taimakawa bayin Allah musamman waɗanda suke cikin halin kakani kai cikin Ramadan. In kai kokarin wannan kai abin da ya kamata, daure ka ringa karanta alqur'ani a kowane rana, ya zamanto ka samu ka sauke alqur'ani cikin watan Ramadan, ko sauka ɗaya ko sauka biyu zaka yi, ko ma fiye da haka an yadda maka cikin Ramadan ka wahala kanka wurin wannan.
To Allah ya sa mu dace. Kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Attorney General na Amurka Jeff Sessions ya faɗa wa Majalisar Dokoki a jihar Asabar cewa zai ba da shaida gaban kwamitin kula da ayyukan leƙi asiri na Majalisar Dattijai wanda yake binciken katsalandar da Rasha ta yi zaben shugaban ƙasa na bara a nan Amurka. Sessions ya ce yana son bayyana gaban kwamitin domin amsa tambayoyin da suka kunno kai game da shi a cikin shaidar da tsohon Director Hukumar Binciken Manyan Laifuka ta Tarayya ta Amurka James Comey ya bayar a makon da ya shige. An sako babban ɗan marigayi shugaba Muammar Gaddafi na ƙasar Libya kuma wanda aka zaci zai gaji mahaifinsa a mulki Saif al-Islam Gaddafi a bayan da aka shafe shekaru fiye da biyar ana tsare da shi a cewar waɗanda suka tsare shi, wato bataliyar Abubakar al-Siddiq.
To masu sauraronmu da takaitattun labaranmu ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Kafin mu yi sallama muna miƙa saƙon ta'aziyarmu ga Ma'azubawa, tsohon kwamishinan ayyukan jihar Neja na rasuwar mahaifiyarsa wadda aka fi sani da Maman Yakubu. Ubangiji Allah ya jikanta rahama ya ƙara haƙurin rashinta. yanzu a madadin Ibrahim Alfa Hamir wanda ya tana gabatar da shirin da kuma CD wanda ya hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa a ƙarasa wannan lafiya assalamu alaikum.